أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله رضى مجتمع المصلاتي وانا رانا دمكي تشيغ ودى كراتو تشكيل تاب إلى رسالة درس من فرقو تشكيل وانا ساتين كنا وانا يو شاترا غوطان غوما Hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya daidai da 17 ga watan 4 miladiya 2025. Muna fata abinda zamu karanta Allah ya bamu lada akai, inda zamu yi kuskure Allah ya gafarta mana. Idan ba mu manta ba, karatu da muka yi a baya mun karatu akan zamu tashi kan babin Juma'a ne ko? Yawa. Me karatu akan sallah na tafiya inda ake yin kasaru da sauransu. To yau zamu tashi kan babi da yake magana fi salatul juma'ati, wato akan sallah ta juma'a. Ita sallah ta juma'a wato farilla ce ga duk wanda juma'a ya zamanto wajibi akan shi, kuma an farlanta sallan juma'a tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka, kamar da yazo cikin hadisin Darul Qutni. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallace ta a garin Makka ba har sai da ya dawo garin Madina. To kaga ma iya cewa so musallan Juma'a yau shekara 1446 kenan. Ko da ke ka san kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo cikin garin Madina, ya turo sahabbai su taho garin Madina a mazaunin sun yi hijira. To yayi musu umarni kan cewa su soma yin sallan Juma'a a wajen. Amma dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya soma sallatan ta a masallacin shi bayan ya dawo cikin garin Madina a satin farko. Ina gani ya shiga garin Madina irin ranar Lahadi ko ranar Litinin, so Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a ko aka soma wannan sallan Juma'a din. To wannan kenan. Sannan malam yace was-sa'i ila al-juma'ati faribatun. To kage tafiya zuwa masallacin Juma'a din nan farilla ne. Farilla ne tafiya. Wazalika, wannan ko inda ya kasance farilla, inda julusul imami alal mimbari, lokacin da liman ya zauna akan mimbari, lokacin da ya zauna akan mimbari, wa akhadha al mu'adhdhinuna fil adhani, sannan masu kiran sallah suka soma kiran sallah. Dan shi sallan Juma'a, sai liman ya shiga masallaci, ya hawo mimbari ya zauna, sannan sai ladan ya soma kiran sallah. To a daidai wannan lokaci tafiya a wannan lokaci, wannan wato farilla ne. Duk abinda kake yi nan ne ayan ma take magana. Ya ku wanda kuka yi imani, idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah. To wannan fas'au din nan umurni ne. Duk wani umurni da ya zo a cikin alkur'ani wajibi ne, sai dai idan abinda ya nuna cewa hakan ba wajibi ba ne. Fas'au ila zikirillah, ku yi gaggawa ku tafi zuwa ga ambaton Allah. To wannan wato wajibi ne. Wannan shi yake nuna ma farlancin sallan Juma'a din da wannan aya da yazo a cikin suratul da tazo cikin suratul Juma'a. Wasunnatul mutaqaddima, wato a sunna wanda ta gabata shine an yas'adu hina idhin alal minari, wato masu kiran sallan su hau kan minar, fa yu'adhdhinuna, sai su yi kiran sallah a wannan lokaci, wa yahrumu hina idhin. To daga lokacin da aka kira sallah, to ya zamanto haramun a daidai wannan lokaci albai'u, yin ciniki, duk wani abin da za a kulla shi wato haramun ne, saboda wancan kira da aka yi zuwa ga masallacin Juma'a, zuwa ga sallan Juma'a din. Wa kullu ma yashghulu anisa'i ilaiha, da duk abin da zai shagaltar da kai daga tafiya wannan masallaci haramun ne kai. Mun gane ko? Na daga ciniki ne, aiki ne, noma ne, wane ne, duka haramun ne. musamman kaga masu zuwa gona su sai su duba tsakanin gonan nasu da inda masallacin juma'a yake, in dai bai wuce mil uku ba to wajibi ne su bar gona su tafi su je su yi sallan juma'a, amma idan ya wuce mil uku sallan juma'a ba wajibi ne a kansu ba a wannan lokaci. Mun gane ko? Musamman mu da muke yawan tafiya gonakai sai mu yi lissafi mil nawa ne a tsakanin gona da masallacin juma'a. To gashi Allah albarkace mu da masallatan juma'a nan gaba har a gonakai, inda yanzu mafi yawan da ake masallacin juma'a bai wuce a kira wajen gona ba. Mun gane ko? Jiya muna lissafi an ce min dinya ma akwai masallacin juma'a, dinya nan fa akwai kuma a nan, an buɗe ma wani a nan kafin dinya. Maburu wani waje ne? Nan Shakwari, Somata can shi ma akwai masallacin juma'a. To kaga in ka dawo Barima akwai masallacin juma'a, Tumu akwai masallacin juma'a, Rahama akwai masallacin juma'a, Rumana akwai masallacin juma'a, Rumana an buɗe. To Bode ma ana nan ana cewa za a yi juma'a. Yaushe za ku soma Maburu? Ba sa ranar somawa ba. So, to kaga ai masallatan tsakanin dukkan da gonakanmu suke kama yanzu akwai masallatai. To shi a wajen Imamu Abu Hanifa ba a yin sallan juma'a sai a garin da akwai sarki na yanka a wajen. Sarki mai zartar da hukunci. Shi a wajen Imamu Abu Hanifa. A wajen Imam Malik ne yace to za a yi a manyan al'amsar birane da kuma al-qura al-qaryu wanda suna da gidaje yattasilu ba'abu habi ba'adin, wato gini daga wannan gini sai wannan gini sai wannan gini sai wannan gini. Kaga ya kore gidaje na ƙauyuka wanda ya an yi wannan gini ga gona a nan ga wane ne ga ginin Malam Musa ga gonan Malam Musa, can ka je can ka samu ginin Malam Bala ta wajen. Mun gane ko? To ala ayati halin dai kamar yadda muka yi magana wancan satin, a yi ta duddubawa kada al-maqasid shari'a, wato abinda shari'a take nufi da yin masallacin juma'a kada a zo a warware shi. Yawa an san da kansu salawati da sauransu da masallatai na kansu salawati, amma ka ce a je a taru a masallacin juma'a ɗin. To in aka ci gaba da haka kowane anguwa ma zai iya yin masallacin juma'a. To abinda ake nufi na cewa a ga sha'air, domin sallan juma'a yana nuna ƙarfi na musulmai, inda za a ga dandazon musulmai sun taru, sannan kowa kuma zai ga kowa, wanda da anguwanku ba ɗaya ba amma garinku ɗaya yanzu ka gan shi da sauransu. To in aka yi haka to sai ka ga an soma tsitsinka ka wannan abin da shari'a take so ga sallan juma'a ba a same shi ba. Mun gane ko? In kana duba wannan ƙasa ɗin nan, ƙasan Embol ɗin nan, banda Brazil, cikin Spain, Andalus, in kana duba su ƙota Andalus, yanda tukunan musulunci ya shiga Andalus ɗin Spain kenan, da kuma yanda abin nan ya faɗi, wato daular musulunci ta faɗi a Andalus ɗin, za ka samu har da irin waɗannan rarrabuwan musulmai. Lokacin da aka shiga za a ci Andalus da yaƙi aka ci ta, so da aka tsallake ruwa a kwale-kwale, shugaban sai ya rufe kwale-kwalen aka ƙona shi. To ku sani gaba dai yaƙi ne, baya kuma mutuwa ne. Wannan jama'a haka suka je suka ci Andalus, suka zauna sai da daular musulunci ta shekara 800. daular musulunci a Andalus, amma yanzu mafi yawa masallatan sun koma gidajen tarihi. Aka zo musulunci ya faɗi, mutane kowa ya kama gaban kanshi a cikin musulunci, shikenan sai Andalus ta faɗi. To wannan ɗin yana daga ciki. Amma yau an ce alal misali kamar masallaci ɗaya ne a nan garinmu na Tilli, to ai dandazon mutanen da za a gani, to wannan kaɗai sai ya tsoratar da duk wani wanda yake tunanin zai zo ya kalla mu. Amma daga lokacin da kowa ya kama nashi, wannan ya kalli gabar, wannan yamma, wannan kudu, wannan arewa, to can ɗauke ku yana da sauƙi. Al-zi'ibu ta'qulul qasiya, in kaga zi'ib kura, ta ci dabba, to dabban tana ɗan gefe ne, ba a cikin garke take ba. Mun fahimta ko? To sai kada abinda shari'a take nema da yin sallan juma'a a zo a warware shi nan gaba, wallahu a'lam. Yawwa, shine malam yace wa kullu ma yashghal an sadi, abinda zai shagaltar da mutane daga tafiya ilaiha zuwa ga sallan juma'a din. To hadhal adhan, kaga wannan kiran sallah asani na biyu da ake yi a yau. Ahada sahu banu umayya, banu umayya su suka soma shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallan juma'a lokaci ɗaya ne kuma kiran sallah ɗaya ake yi. Haka a zamanin sayyidina Abu Bakr, haka a zamanin sayyidina Umar, to sai a lokacin sayyidina Uthman aka soma, shine kuma farkon khalifa wanda ya soma khalifanci a banu umayya. Yau sai aka soma kiran sallah so biyu saboda jama'a sun yi yawa. In an kira na farko kowa zai je ya shirya, kira na biyu shine wanda za a tsaya da sallah. Mun gane ko? Shi yasa ake cewa wannan kiran sallah na biyu shine kiran sallah na farko. To in ka ji ana wannan tattaunawa, malamai ne suke tattaunawa a tsakanin su. Kiran sallah na biyu shine na farko shine na biyu. To suna nufin lokacin soma shi a cikin addinin musulunci gaba daya. Mun fahimta ko? To malam yace wal juma'atu tajibu, ita wannan juma'a ta wajaba ne fa, tana wajaba ne fa bil misri, a cikin manyan garuruwa nan ne fa juma'a inda take wajaba. Wal jama'atu, da kuma a samu a misran, sannan kuma ga jama'a. Wal khutbatu, sannan kuma wal khutbatu fiha wajibatun, yin khutba a sallan juma'a wannan wajibi ne, kuma a yi ta qabla salati, gabanin yin sallah din. Wa yatawakkalu al-imamu, liman in zai khutba yana dogaro ala qausin, akan baka aw asan, ko kuma akan sanda. Wa yajlis, yana zama fi awwaliha, a farkon khutba din in ya shiga zai soma zamani, sannan sai a kira sallah, sai tashi yayi khutba na farko. Wa fi wasliha, sai sake zama a tsakiya, in ya sake zama sai ya sake tashi sai yayi khutba na biyu. To shikenan in ya gama sai a tsaya da sallah. Shine malam ma yake cewa to qamus salatu, ana tsaya da sallah inda faragiha, lokacin da aka gama wannan khutba din. Wa yusalli al-imam liman, yana yin sallah rak'atayn, rakawo'i guda biyu. Yajhar, yana bayyanawa fihi ma, a cikin rakawo'i guda biyun bil qira'ati, da karatu. Yaqra'u, yana karantawa fil ula, a raka'an farko bil juma'ati, zai karanta suratul juma'a wa nahwaha, da makamancinta. Wa fi thaniya, a raka'a na biyu yana karantawa bi hal ataka hadithul gashiya wa nawiha, da makamancin wannan din. So ko wanne sura ma ya karanta wannan shi aka fi so, suratul juma'a da al-gashiya, ko kuma suratul a'la sabbi kenan, da kuma suratul layl. Mun gane ko? Wajibi ne as-sa'i ilaiha, wato tafiya zuwa ga masallacin juma'a, alaman fil misr, akan wanda yake cikin gari. Mun gane ko? Wa man ala salasati amyalin minhu, da kuma wanda tsakaninsa da masallacin juma'an bai wuce mil uku ba. In ka ɗauki mil uku a yanzu shine kamar ya kai kilomita wajen biyar haka. Mun gane ko? Bai kai kilomita shida ba, amma ya kai biyar da ɗan motsi, shine mil uku. To duk wanda tsakaninsa da masallacin juma'a bai wuce wannan ba, to dole ya taso ya zo ya yi sallan juma'a. Mun gane ko? amma kamar yadda muke faɗa, inda aka tsayar da juma'o'in a yanzu, to kaga tsakanin gonakanmu da waɗannan wurare duk ta kowane ɓangare za ka iya samu. In kai ta nan Doya ma ka gani akwai tun daga gashi nan a Doyan ga masallacin juma'a a abin nan Kwatano ga Tudun Wada, duk su ma waɗannan wuraren kaga ai duk kurkusa ne. Yawa bai kai abin nan ɗin ba wai ya yi yawa ba ne. To wannan kenan. Malam ya ce wala ta jibu, wannan juma'a bata wajaba ba ala musafirin akan matafi, ba wajibi ba ne sai ya yi sallan juma'a. Wala ala ahali minan, ko kuma wanda suke mina, wala ala abdin, ko kuma akan bawa, wala mra'atin, ko kuma mace, wala sabiyin, ko kuma karamin yaro. Wannan duk ba wajibi ne yin sallan juma'a a gare su ba. Amma wa iza habaraha abdun, idan bawa ya halarci sallan juma'a, au imra'atun, ko kuma mace, fali salliha, to sai sallace su, sai sallaci juma'a din, amma ba wai a bangare na wajibi ba. Wata kunin nisa'u khalfa sufufir rijal, a wannan lokaci sahun mata zai kasance a bayan sahu na maza. Wala takhruji ilaiha shabbatu, tun duk da an ce mata za su fita su je sallan juma'a, to amma wala takhruji ilaiha shabbatu, budurwa ita ba za ta fita ba. Yawa, sai dai wanda suke da tijai ko kuma ƙananan yara ƙwarai. Wa yansutu lil imami fil khutbati khutbatihi, wanda ya je sallan juma'a yana yin shiru ga liman lokacin da liman yake yin khutba, wato khutban shi na farko da na biyu. A wannan lokaci dole ne mutum ya yi shiru. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan har ka ce ma wani ya yi shiru lokacin da kai kake yin ake yin abin nan ɗin ake yin khutba, baƙin lagawa ta kai ma ka yi lagawa a lokacin. Yawa ba a magana lokacin da liman yake yin khutba, kowa yana saurarawa ne, yana sauraron me liman yake faɗa. To a wannan waje nan ne in aka zo khutba ɗin, menene ake nufi da shi? Idan aka ce khutba shine wato abinda ake tsoratarwa ake kuma kwaɗaitarwa. In mutum ya tashi yana tsoratarwa ya ku mutane, kada ku yi kaza, kada ku yi kaza, kada ku yi kaza, kada ku yi kaza, ko kuma umarni ku yi kaza, ku yi kaza, ku yi kaza, ƙarshe ya cika da kwaɗaitarwa, to in kuka yi kaza nan ko sakamakon kaza, to wannan shine khutba. Duk wani abu saɓanin haka wannan ba khutba bane na sallar juma'a. Yawa zai koma ne ko ɓangaren wa'azi, ko ɓangaren faɗa, ko ɓangaren kaza, amma khutba da aka sani khutba da larabci shine ne kwaɗaitarwa da tsoratarwa da tsara ankararwa da kuma wato ƙarshe sai a kwaɗaitar da duk wanda ya yi, sannan a tsoratar da wanda bai yi ba. Yawa to liman mai yin irin wannan shine liman mai yin khutba. Sannan kuma wajen yin khutban dole ne a yi khutba da larabci. Duka imma guda uku nan, in banda Imam Hanbal, duk sun tafi khutba gabaki ɗaya, ba a yin ta sai da larabci. Yawa sun tafi kuma in aka je wajen wanda ba sa jin larabci, wato larura ne zai kai har a yi khutba da wani yare ɗin. Yawa nan larura ne, amma kuma kuna ƙoƙari wajen magance wannan larura, shine kuna ƙoƙari wajen magance laruran rashin jin larabci. Sai suka ce to za a iya fassara huduban bayan sallan juma'a, za a iya fassara mutane ga abin da liman ya faɗa a cikin huduban shi da Hausa, amma ba a yi huduban juma'a da Hausa ko kuma ma da wani yare. Za ka gano wannan duk inda aka tura su, duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aka buɗe garuruwa, duk ko ina ne kowane yare suke a wajen, amma da larabci ake yin wannan huduba. Ba ruwaito cewa suna yin huduba, ana yin huduba da wani yare wanda ba na larabci ba. Shi ma kanshi koyan, saboda ne wato sai ana ganin abin kamar wasa ne. har lokacin da aka ce yaranku na addini shi ma yaran rabo, to duka na ƙasa ne a jikinku, duka na ƙasa ne. Yawa, to da wannan larabci ake yi, sai dai inda dalili sai a yi kuma da wani yare ɗin, kamar yadda Imam Ahmad bin Hanbal, amma duk sauran wayannan shugabanni sun ce da larabci za a yi hudu ba sai dai inda larura. To ana sauraron wannan hudu ba ɗin ga duk wanda ya je masallaci, dole ne ya saurari hudu ba. Mun faɗi kuma yadda ake sauraron hudu ba, sahu na farko idansu yana ƙasa, amma duk sauran sahu daga na biyu ya yi can gaba, dukkaninsu suna kallon liman ne a lokacin da yake yin wannan hudu ba ɗin. Wayan sakabil hunna su zai fuskanci mutane a daidai wannan lokaci ɗin, shi liman yawa ba zai yi hudu ba nan a zaune ba, ko kuma ba zai hudu ba yana kallon gabar ko wani waje ba, yana kallon mutane. To an gama da wannan. Wal ghusl laha wajibun, to kaga yin wanka domin sallan juma'a shi ma wajibi ne, domin wannan juma'a ɗin shi ma wannan wanka wato wajibi ne, wannan wanka kuma domin sallan juma'a, ba wai wanka domin ranan juma'a ba. Mun gane ko, wanka domin sallan juma'a, shi yasa ake son kuma wankan ya zama an yi ittisalin shi da sallan juma'a. Ba za ka yi wanka, ba a san in ka yi wanka sallan juma'a hatta cin abinci ba a so ka yi, kaga ai ka rabe shi da wani aiki, ana son wankan sai masallaci sai sallah. Mun fahimci wannan ko? Wal ghusl laha wajibun wa tahjiru, yin sammakon tafiya sallan juma'a din hasan, wannan abu ne mai kyau. Babanmu nan Baba Usain Marigayi, to kaga shi yana da wannan sunna din. Eh, a lokaci ma kafin 11. Wanda zai shirya ya kama hanya su je masallaci. To shine wannan maganan ga ta anan tahajjir. Yawa, yin sammakon tafiya sallan masallacin juma'a din nan hasan abu ne mai kyau. Amma walaysa zalika fi awwalin nahar, ba a ce fa an ce ai sammakon tafiya sallan juma'a, wannan ya kasance yanzu muna idar da sallah, to shikenan sai mu kama tafiya kuma masallaci, domin ai zai ana mu yin wayansu ayyuka wanda kuma ba a so a ce wai da ranar juma'a kai kuma baka yi aiki ba da sauransu. Wal yati dayyabu laha, ana sanya turare domin sallan juma'a din. Wa yalbisu ahsana siyabihi, mai tafiya sallan juma'a yana sanya tufan shi wanda tafi kyau. Wa habbi ilaina, an yansarifa ba da faragiha, abinda ya fi soyuwa gare mu ana sallan juma'a, to ku juyo ku dawo. Wala yatanaffal fil masjidi, ba a yin nafila a cikin masallaci. Mun gane ko? Saboda akwai wani karatu ne, shi ne nan malam ya ce ba a yin, aka ce ana yin salloli raka'a biyu kafin zuwan liman, a ba a yi, ba a yi domin wancan ɗin da na karanta za a ga yana cewa ana salloli raka biyu bayan kafin zuwan liman da raka hudu bayan sallan juma'a, ba a yin nafila kafin sallan juma'a. Wal yatanaffal in sha'a qablaha, mun gane ko? In ya so ya yi nafilan shi qablaha gabaninsa, amma wala yaf'al zalika al-imamu, liman shi kan ba zai zo ya soma da yin nafila ba, yana zuwa waliyar kalmin bara, yana zuwa zai dade kan minbari ne, kama ya dukulu kamar yanda ya shigo, yana shigowa sai kan minbari. Zaga wannan shine abin da yake malam ya faɗa anan. Akwai kuma abubuwa da suke bijirowa, alal misali yanzu an kira sallah, kana cikin masallaci aka kira sallah, sai kai kuma ka tashi, liman fa zai tashi ya hudu ba, kai kuma sai ka tashi ka ce za ka yi nafila, ba a yin haka. Inda aka samu wannan ɗin shine ka shigo sai ka samu, bi ma'ana ka yi latti kenan, ka shigo sai ka samu liman yana yin hudu ba, to shine nan fa kai kuma ka shigo cikin masallaci. To wannan raka'o'i biyu na tahiyatul masjidi shine aka ce za ka iya yin shi a wajen, saboda wani ya shigo cikin masallaci a nasara bai yi wannan tayyatul masjid ba, a nasara sai ce tashi kai tayyatul masjid, ko kuma tashi kai nafila kafin ka zauna. amma in za ka samu sai liman ɗin ya tashi ya hau minbari shi kuma sai ya soma, ko kuma ka samu wa'yansu shi ya tafi masallaci amma fa bai shiga cikin masallaci ba. Liman yana hutuba shi bai shiga cikin masallacin ba, saboda mai masallaci ya riga ya cika, yana harabin masallaci, sai ce ya miƙe zai yi nafila, zai tahiyatul masjid. Shi kuma tahiyatul masjid ba a yinsa sai ka shiga cikin masallaci, ba wai ka shiga haraban masallaci ba. Wanda zai yi hakan ma ya ce bari na yi wannan ɗin, to shi ne wanda ya samu kanshi ya shiga cikin masallacin.